Kotun ɗaukaka ƙara a baya-bayan nan ta yanke hukuncin amincewa da hukuncin wata babbar kotun tarayya kan cewar kasafin kuɗi na shekara ta 2024 na naira biliyan 800 da gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilayi Fubara ya gabatarwa majalisa ba halattacce bane, inda kotun ta ce shugabancin majalisar dokokin jihar karkashin jagorancin Honorable Edison da ke goyon baya ga gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilayi Fubara ba ta da halaccin saka kasafin kuɗi ya zama doka. Honorable Martins Omawale da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Taribas Barista Yenson Muke shine tabbataccen shugaban majalisar dokokin jihar tare kuma da wasu 'yan majalisu 26. Haka kuma hukuncin ya ce dole ne a sake kasafin kuɗi a jihar Taribas. Kan wannan dambarwa dai na ji ta bakin Honorable Martins Omawale.
Everybody heard and very clearly too when the justices made
it. Yana cewa ne a yanzu kowa ya ji kuma kowa ya gani abinda shari'a ta yi kan cewar ni ne shugaban majalisar dokokin jihar Taribas tare da 'yan majalisa 25. An dai sha kai ruwa rana da yunkunin tsige gwamna Siminilayi Fubara na jihar Ribas wanda yake dai daga bisani yunkurin ya citura tun a watan Oktoban bara. Tsohon gwamnan jihar Taribas Barista Yenson Muke wanda ake kallo shine silar wannan rikici na jihar Taribas ya ce,
"You obey rule of law. That is peace when you say you obey court judgment."
Yana cewa ne ya zama wajibi mu martaba hukuncin kotu, kuma bai kamata ba mu dauke doka a hannunmu. Da zaran ka bijire mu kotu, to daga bisani fa kai ne ka buɗe kofar tashi-tashin hankula. Yanzu dai bangaren gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilayi Fubara yana yunkurin ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotu na baya-bayan nan. Gama abin da yake cewa,
"We can't fold our hands and allow such a thing to happen. So I've decided to take this action."
Yana cewa ne ya zama dole mu ɗaukaka ƙara dangane da wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara. Za mu ƙalubalance wannan hukunci a kotun koli. Wannan dambarwar siyasa dai ta kai ga saka bakin shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu a baya-bayan nan, inda shugaban ƙasar ya buƙaci ɓangarorin biyu kowane su ya janye ƙararrakin da ya sa, inda bayanai suka nuna cewar gwamna Siminilayi Fubara ya janye dukkanin ƙararrakinsa, inda daga bisani kuma tsohon gwamnan jihar Ribas Barista Yenson Muke ya kasa janye duka ƙararrakin, inda wannan ne ya sake danyatar da rikicin. To ko meye dokar ƙasa ta ce dangane da wannan turka-turka? Barista Sadau Garba lawaye ne mai zaman kansa a Najeriya.
Ai yanzu ana suna shigar da ɗaukaka ƙara, maganar su dawo su yi aiki ko su meye bai taso ba. In aka shigar da ɗaukaka ƙara kuma aka shigar da abin da muke ce masa stay of execution, wato da dakatar da zartar da hukunci. Cato na ɗaukaka ƙara ki dakatar da zartar da hukunci. So ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraron shari'a.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fort Harcourt, Nigeria.